أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار، رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين، ورضي الله عن القطب المختومي ورزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشق سيد أحمد بن محمد التجاني، رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشق سيد إبراهيم إياسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, za mu tashi akan karatun wannan littafi namu na Najmul Huda fi kauni nabiyina afdal man da'a ila Allah wahada, inda za mu tashi shafi na uku, inda shi yake to mun tsaya inda shi yake cewa wa azamtu Allah abulla qalami bi radi tilka turhati hatta sha awaza anan ne muka tsaya. Sai shi yake wa aksaru ahlul asri, to alhali mafi yawan mutanen da suke mutanen wannan zamani, mafi yawan mutanen wannan zamani ummiyuna, ainihin mutane ne da ba sa yin karatu ba sa rubutu, kai tsaye dai a ce ba malamai bane ba ko ba almajirai bane ba, ba sa karatu ba sa rubutu. La ya'lamuna al-kitaba ba abinda suka sani daga littafi na daga al-Qur'ani da sunnoni annabi illa amani, sai dai burace kawai. Wama zakhrafa lahum ru'asa'uhum, da kuma abinda shuwagabanninsu suka kawata musu, da abinda shuwagabanninsu suka kawata musu suka ce wannan abun mai kyau ne, min al-ghayy, na daga halaka wa dalalati da bace-bace. Duk abin da shugabanninsu suka zayyana musu suka adance musu shi na bace na halaka da bace bace, suka ce musu wannan abun mai kyau ne shikenan za su bi. To haka mafiya mutanen wannan zamani suke. Shi yace wal maqalu, zancen da naji ana fada ai can a sama ya ce amma ba da zai ce amma ba da fa'inni munzu iddati sanawatin asma'u maqalan, na ji wasu maganganu. To ita ce nan sai ya dace wal maqalu, maganganun da nace zancen da naji ana fada din shine innahu, cewa wai yanda sha'anin da lamarin yake, ma samma dalilin, wai babu wani dalili a cananka, ba wani dalili ala anna muhammadan da ke nuni bisa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, ira Allah da amincin Allah su tabbata gare shi, afdalu min jami'il anbiya'i, babu wani dalili wai dake nuni a bisa cewa da koko dalili dake shiryarwa, ma samma dalilin, babu wani dalili dake shiryarwa ala anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisa cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il anbiya'i, shine mafifici daga dukkanin annabawa, arbabil haqa'iqi, ma abuta sanin ilmomi na haqiqa din nan su annabawa, ma'abuta sanin haƙiƙoƙi, wal mu'jizati, ma'abuta mu'jizoji, wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dalili da yake nuna ya fifice su. Shi yake fakhiftu, to sai na ji tsoron an yasgal awwamu, ainihin mutane cikon gari, mutanen da ba makaranta suke zuwa ba, misali sauran jama'ar gari waɗanda ba ahalin ilimi ba, aljahalatu, waɗanda suke jahilai, al'awamu, mutan gari, aljahalatu, waɗanda suke jahilai, sai na ji tsoron kansu karkata, ila tilkal khuza abalati, da zuwa ga wannan ƙaryace-ƙaryace. Sai na tsoraci karsu karkata zuwa ga wannan ƙaryace-ƙaryace. Faqayyatu lahum jawaba, sauraka sai na tattara musu wani jawabi. Sai na tattare musu wani jawabi mukhtasaran, amma abin takaitawa. Abin takaitawa ban yi shi mai tsawo ba, na yi shi kadara himami ahlul asali, gwargwadon himmomin mutanen wannan zamani, saboda mutanen wannan zamanin ba su mutane ne masu himma ba. Wa mattasafu bihi, da kuma irin abin da mutanen wannan zamani suka siffanta da shi, min killati mubalati daga karancin kulawa da al'amura masu muhimmanci fa ultu sai nace inna tafadula lallai fificeceniya inna tafadula lallai fificeceniya bainal anbiya zakanin annabawan Allah mazkurun abin ambata ne fil qur'anil aziz jikin alqur'ani wanda yake mabuwayi wa muhammadu shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya wal mursalina shine mafificin annabawa da manzanni wa hadha kasancewar annabi mafificin annabawa da manzanni afdahu shine mafi bayyana min annahari daga ranar hantsi kasancewar annabi ya fifici dukkan annabawa ya fi bayyana daga ranar hantsi wala yahtaju lidilalati ba ma ya bukatuwa zuwa ga sai an kafa hujja wai cewa annabi ya fifici dukkanin annaba wannan abu ne ba lalle ma sai an bukaci kafa hujja da kawo dalilai ba sai an bukaci kawo dalilai akan shi ba kala wani mawaki yace فكيف يسيخ في الأذهان شيء ما تحتاج النهار إلى دليل فكيف يسيخ شيء تيايا وانا أبوزي تبع إن كنتوا في الأذهان أتكم قواني ما تحتاج النهار لسا أن دلوك تلنا رانا خانس إتبقاتو إلى دليل إزواء دليل إن دي حرانا إن تفتو دهانزي تيتابقات دليل دهزيكا كفامون دليل سننزي يغن رانا تو in dai har al'amura suka zaurga suka zama ka to babu wani abu da zai taba ingantuwa ya zama karbabbe a cikin tunanin mutane yanda ranan hanzi ana tare ni ko yanda ranan hanzi ba ta bukata zuwa ga dalili na kafa hujja cewa ga ta to haka fifi kon annabi a cikin dukkanin sauran annabawa da mursalai afi yake shoye ce wa haisu innal mukhadabata to amma yayin ta bangaren da ya zamanto shi wannan zance da zan yi ba a gabiyan tare da wani wawa ne minal agbiya'i daga cikin wawaye wa haisu innal mukhadabata yayin da zance ya zamanto ma a gabiyan tare da wani wawa ne minal agbiya'i daga cikin wawaye naktubu to za mu yi rubutu naktubu za mu yi rubutu mujarata don tafiya ka fada mu a gaba wata hidan ba da amsar wannan wauta ta shi zamu bi shi a ka fada mu tafi da shi mu bashi amsa akan wannan magana ta shi ta wauta binasbi dalail ta hanyar kafa mai dalilai wal ayati da kuma kawo ayoyi na alqur'ani fa naqulu sai mu ce nassal qur'ani yayi bayani a fili wanda baya buƙatar cece ku ce cewa anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin cewa shi rahama ne ga dukkan halitta idan ku aka ce alam to dukkan wani abin da ba Allah ba yana cikin alam duk abin da ba Allah ba yana cikin alam to ko annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan wannan abin da ba Allah ba to ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto rahama ga dukkan wani abin da ba Allah ba wannan na nuna cewa annabi ya fi kowane abu kenan a wajen Allah sannan wasaha ya inganta a cikin hadisi ingantacce wasaha ya inganta annahu shafi'u shine mai ceto fihim a cikin dukkanin halittar Allah din duka alam din duk halittar Allah shine mai ceto yawmal kiyamata ranar tashar kiyama wa sayyidu waladi adama ya kuma inganta ya tabbata shine shugaban dukkanin ayyan annabi adam wa adam annabi adamin kanshi faman dunahu da duk wanda suke kasa da annabi adam ta hata liwa'ihi suna karkashin tutar annabi yawmal kiyamata ranar tashar kiyama wa annahu kuma ya inganta ya tabbata cewa shi annabi khatimun nabiyina shine cikamakin dukkanin annabawan da Allah ya aiko wa imamuhum kuma shine shugaba shine limamu su jagoran su wa dinuhu addinin sa kuma afdalul adyani shine mafificin dukkanin addinai tunda ku ya zamanto shine cikamakin su kuma limamu su jagoran su ashe ku wannan na tabbatar da cewa ya fi su wa dinuhu addinin sa afdal adyani shine mafificin dukkanin addinai tunda ku addinin shi zamanto ya fifici dukkanin addinai to ya zama wajibi a karkashin haka ya zamanto ya fifici kowa a cikin ma abota zuwa da addini din shi sune annabawa da mursalai wa ummatuhu al'ummarsa afdal umami ita ce mafificiyar al'umumi tunda ku al'ummarsa ta zamanto ita ce mafificiyar al'umumi to ya lazamta a karkashin wannan shi kuma ya zamanto mafificin dukkan waɗanda suka zo mawa al'umma da aika sune annabawa da manzanni wa kitabuhu littafinsa alqur'ani afdalu kitabi shine mafificin kowane littafi nazala da ya sauka minas sama'i daga sama tunda ku ya zama haka littafin shi ya fifici kowa to hakan ba zai hakan dole ne bai ya zama shi ma ya fifici dukkan ma abota zuwa da littafi tana ga shi na shi littafin ya fifici littafin kowa annahu sannan ya tabbata cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man tashaqqa anhu al-ardh shine farkon wanda kasa za ta fara tsage mawa ya fito ranar tashin alkiyama wa awwalu man yadkhulu al-jannata kasancewar shi farkon wanda kasa za ta fara tsage mawa yana nuni zuwa cewa ya fifici dukkanin sauran annabawa da mursalai wa awwalu man yadkhulu al-jannata kuma shine farkon wanda zai fara shiga aljanna kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai fara shiga aljanna ya bayu ya tabbatar da cewa lalle Annabi shine mafifici akan dukkanin annabawa da dukkanin manzanni wala hul wasilati yana da tsanantuwa yana da matsayi wanda yake ce mai alwasila wannan matsayin da ya ce mutum da yake da shi a duk halittar Allah kuma wannan mutum da yake shine to wannan ya nuna cewa ya fifici dukkanin sauran annabawa da dukkanin manzanni wa azzamahu Allah Allah ya girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam bima lam yu'azzim bihi ghayruhu da abinda bai girmama wannan shi da wannan abin ba daga dukkanin annabawa da manzanni wa rafa'a zikrahu Allah subhanahu wataala ya daukaka ambaton Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta inda yake cewa rafa'ana laka zikraka Allah ya daukaka ambaton sa sama da yanda ya daukaka annabawa ambaton annabawa da dukkanin manzanni wa fataha lahu kuma Allah subhanahu wataala yayi mai budi irin budin da bai yi wani daga cikin annabawa ba da manzanni wa gufira lahu an gafarta masa irin gafartawan yake sama da na dukkanin sauran annabawa da manzanni wa azhabar rijsa an tafi Allah ya tafiyar da ainihin dauda da kazanta an ahli baiti gabarin iyalan gidan shi zuriyar gidan shi wannan ya nuna mana cewa ya fifici dukkan sauran annabawa da manzanni wa asra bihi Allah subhanahu wataala yayi isra'i da shi ya kuma yi miraji da shi wannan yana da tabbata mana annabi ya fi kowa a cikin annabawa da manzanni wa aqsama bi hayatihi Allah ya rantsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanda bai rantsa da wani rayuwar wani daga cikin annabawa ko manzanni ba wa asrihi Allah subhanahu wataala ya rantsa da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa baladihi Allah ya rantsa da garin annabi sallallahu alaihi wasallam wa adahu al-kausara Allah subhanahu wataala ya bashi al-kausar wanda al-kausar suna cewa awan fawo aule ne ma'ana al-khairul kaseer al-khairi mai yawa wa baqiyat ayatuhu mustamirratan mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam sun wanzu suna masu zarcewa ta har abada wa nasakha dinuhu al-adyana addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkanin addinin annabawa da suka zo da shi da manzanni wa bu'isa ila kaffatil khalqi Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa dukkanin halittar Allah mutane da aljanu a wasu wajen malaman ma har mala'iku annabi ne zuwa gare su muna tare kuwa mala ya ce wai ilaika tafsila ba'abi ma zakarna. To wannan mun ga maka waɗannan abubuwan da muka faɗa ne a dungule. To wai idan ka to riki tafsila ba'abi ma zakarna ga bayani dalla dalla ga tafsili ma'ana warewa da ƙarin bayani akan abin da muka ambata a baya. Fa aqulu shoce sai nake cewa ina mai cewa jara fi kalamin muhaqqiqi na ya gudana a cikin zantuttukan masa kankanta a cikin ilimi ma yushiru abin da yake nuni ilal farqi zuwa ga bambancin da yake ilal farqi zuwa ga bambanci baina maqamil habibi tsakanin matsayin habibu shine sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah din nan matsayin masoyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maqami gairihi da maqamin gwaninsa da maqamin waninsa wannan na sannan koda ko khalilu ne annabi Ibrahim malai cewa ilaika ayatin to ga dai wasu ayoyi riki waɗannan riki wasu ayoyi tuwaddihu laka ba'da zalika wanda zasu maka bayani akan sashin waɗannan abubuwan na bambana fada da bambanci tsakanin sa da waninsa ko wane ne wannan nan nasa kuwa sai sheshe to nabda'u bil farqi baina maqamihi wa maqamil khalili za mu fara yin magana tsakanin bambancin matsayin alhabibu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matsayin alkhalilu badabiyan Allah shine annabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam to za mu fara yin magana akan bambanci indai ku kaji bambancin da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ya fifici annabi Ibrahim to ko tunda fifici annabi Ibrahim ya fifici kowa a cikin annaba da manzanni kasancewar annabi Ibrahim yana sama da dukkan sauran annaba da manzanni duk in ka cira annabi Muhammad shoce al-khalilu shi bada daya shine annabi Ibrahim maqamuhu matsayin shi an dami a filmagtinati yayi tsammani ne tsammani yake yi tsammani yayi filmagtinati cikin abin da ya shafi sha'anin gafara bi kauli da cewa wallazi asma'u ayyaga sirri khati'ati yawmiddin wallazi shine Allah nan da asma'u nake kwadayi nake tsammani an yaga sirri ya gafarta min khati'ati kusakurai na yau madini ranar tashin alkiyama shine ranar sakamako shi wannan shine zancan annabi Ibrahim wal habibu shi ko masoyi ce mai akai maqamuhu matsayinsa fi zalika a wannan matakin a wannan wajen shine fadin Allah inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama ana jina ko shine inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara shi annabi Ibrahim matsayin shi tsammani yake asbahu ayyaghfira li khati'ati yawmiddin ina tsammani shi ko annabi ce mai akai inna fatahna laka fathan mubina haqiqa mun yi budi a gare ka ya Muhammadu budi ko wanda yake mabayyani a fili liyaghfira laka Allahu dan Allah ya gafara a gare ka ma taqaddama abin da ya gabata min dhanbika na daga tarki aulanaka na daga tarku aulanaka wa mata akhara da abin da ya jinkirta to shi wannan shine matsayin habibu shi ko matsayin khalilu ainihin tsammani ne shi ko wannan matsayin habibu gaya mai ake an mai budi ne ma don ai mai wannan abun na an mai wannan gafara din wal khalilu badade shine annabi Ibrahim maqamuhu matsayin shi a talabu nema yana ta nema ne kar ai mai kar a kunyata shi ranar alkiyama kala yace wala tukhzini yawma yub'asun Allah kar ka kunyata ni ranar da ake tashin su dukkanin halitta din nan shi ko wa uti alhabibu shi ko masoyi an bashi wannan matsayi min gairi talabi ba tare da yani ma sai Allah ce yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar da Allah subhanahu wataala ba zai kunyata annabi ba sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu ma'ahu da kuma wanda suka imani tare da annabi sun shiga a karkashin cewa su ma Allah ba zai kunyata su ba a yayin da sai annabi Ibrahim ne ma yake yi addu'a yake wal khalilu badade shine annabi Ibrahim qala yace waje alli lisana sidiki ka sanya harshe na gaskiya a kaina fil akhir shi wannan za su zo daga baya ko fil akhirin ne ko wani a ƙarshen ayan yake waje alli lisana sidikin fil akhirin ko daya wato shine kika sanya harshe na gaskiya akai na cikin wadanda za su zo daga baya mana wadanda za su zo a baya su rika yabona shi Annabi Ibrahim shine wannan neman shi wannan ne yasa zaka ko wadanda ma abota addini suna jingina kansu zuwa ga Annabi Ibrahim wal habibu shi kuma soyayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce mai wa rafa'ana laka zikraka mun daukaka maka ambatonka ya Muhammad mun daukaka maka ambatonka shi Annabi Ibrahim nema yake Allah ya mai ya sanya haske na gaskiya akan shi cikin wadanda za su zo a baya to shi ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kai an yi maka ya Muhammad wal khalil bada daya shi ne Annabi Ibrahim matsayin shi wajnubni wa baniya anna abdul astama wal khalil matsayin shi Annabi Ibrahim wajnubni ya Allah ka ne ka tseratar da ni wa baniya da ayyina anna abdul astama daga bauta magumaka shi ne ma yake a tseratar da shi daga bauta magumaka wal habibi shi ko masoyi shi mai aka inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-baiti kawai muradin Allah kawai ya tabbata a cikin yin wannan abin ne shi sai da aka yi hasaru ma a cikin ayar da za a yi magana akan habibu sai da Allah ya kawo adatul hasad yace inna ma kawai yuridu Allah Allah yana nufi kaga gaba dai muradin Allah ya tabbata cikin annabi ne da zuriyar gidan shi inna ma yuridu Allah lalle Allah yana nufi in yuzhiba ankum ar-rijsa ya tafiyar da dauda gabar ku ahli al-baiti ya ku zuriyar wannan gida wal khalil masoyi madade shine Annabi Ibrahim kala cewa ya hasbi Allah Allah ya isa mini shine yake fadin cewa Allah ya isa mishi wal habibu shi ko masoyi ce mai aka ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girma hasbuka Allah Allah ya isar maka wal khalil badade shine Annabi Ibrahim kala cewa inni zahibun ila rabbi sayahdin ni zan tafi zuwa ga ubangiji na da sannu zai shiryar da ni wal habibu shi Annabi Ibrahim shine zai tafi da kanshi shi ko wal habibu masoyi cewa kai subhanallazi asara bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga wanda yayi tafiya dare da bawan shi bi abdi da bawan shi laylan cikin wani yanki yayi tafiya da shi a cikin wani yanki na dare ila gai da zalika yi zuwa ga wani wannan dai to wannan shine matsayi da bambanci tsakanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallam to ina ganin sai mu tashi kan wa ammal kalimu ne mu tashi tsakanin bambanci tsakanin Annabi Ibrahim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Musa alaihi salatu wassalam sai mu tashi shafi na biyar kenan sai mu tashi wa ammal kalimu Alhamdulillah.